Bugun gabatar ɗan jam'iyyar APC kenan a jihar Zamfara suke zanga-zangar nuna ƙin jinin shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshumomi.
Sunana Alhassan Rijiya, mun zo zanga-zanga na rashin amincewar Adams Oshumomi. Saboda tunda ya hau jam'iyyar nan ba ta nuna lahiya ba, da jima yau ta daban ta gobe daban.
Zanga-zangar ta lumana wacce ta kunshi dukkan shugabannin jam'iyyar na matakin ƙananan hukumomi da mazaɓu da ma sauran 'yan jam'iyyar daga sassan jihar daban-daban. Sun soma ne da zagaye titunan Gusau babban birnin jihar kafin su karkare a shalkwatar jam'iyyar inda suka gabatar da korafinsu ta bakin shugaban dandalin shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi kuma shugaban jam'iyyar ƙaramar hukumar mulkin Maru Aminu Abdullahi Gama Giwa.
Jama'a ana so Adam Oshumomi a wannan jaha, ko da saƙo na jam'iyyar APC a Zamfara. Muna kira ga yankin kwamiti a ceto mu da irin halin da muka shiga na wannan bawan Allah ya buɗe kowace jiha a Najeriya.
To sai dai kuma zanga-zangar ta haɗa har da wasu muƙarraban gwamnati kamar kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman na gwamnan jihar. To ko wannan na nufin ɓangaren na gwamnati ne suka shirya zanga-zangar? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi na jihar Bello ɗan Kande Ganji.
Ɗan takara duk ƙarƙashin wannan jam'iyya suke, ko su zo ko kar su zo an wakilce su domin a APC suke, ko kar suna da jam'iyya daban. So jam'iyyar APC ta yi gangami a yau a jihar Zamfara, saboda haka duk wani wanda ya ce ɗan takara ne a jam'iyyar APC yana ciki, in ma yake ba su fito jam'iyya yake.
To amma kuma ba dukkan 'yan jam'iyyar ta APC a jihar ne suka yi zanga-zangar ba, in ji mataimakin shugaban majalisar ƙaramar hukumar mulki ta Zurmi Abubakar Dauran.
To wannan gaskiya rufe tunani ne gare mu a nan jihar Zamfara, domin wa'anda mutane da suke cikin masifa suke cikin tashin hankali a cikin wannan jiha, babu kwana da ido biyu a ce a zo a yi gangamin siyasa na ko dan wani, wannan ra'ayin kansu ne.
Wannan lamari dai ya biyo ne bayan takaddamar zaɓen siddagwani na jam'iyyar ta APC wanda bai yiwu ba, duk da yake ɓangaren gwamnatin jihar sun ce sun gudanar da zaɓen. To amma kuma uwar jam'iyyar a ƙarƙashin Adams Oshumomi ta yi watsi da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.